sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Fatan an kuni lafiya. Hadiza Kari ce tare da Ibrahim ka almasi garba. Kasar abokan aiki su gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi, 23 ga watan Agusta, shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba makanan labarai.
To Hadiza, Director General na Cibiyar Yaki da Tututtuka Masu Yaɗo ta Kasar Koriya ta Kudu ya ce kasar na gab da fadawa cikin munar annobar cutar corona. Mutane a kalla 17 sun halaka a wasu harhara uku a fadin kasar Colombia a yankunan da wasu miyagun kungiyoyi ke takaddama akan iko da tsaro. Sannan sojojin gamayyar kasa da kasa da Amurka ke jagoranta sun janye daga sansanin taji da kasar Iraki a yau dinnan Lahadi, suka mika shiga jami'an tsaron Iraki.
To kanin labarin kenan. Bayan su na farko na labarai, za ku ji cewa masu shafi akan al'amuran yau da kullum sun gargaɗi kungiyar ECOWAS da ta cinye kudurinta na aika sojoji zuwa kasar Mali da nufin sake mayar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan karagar mulki.
Tunda zaɓe ya kawo wanga tashin hankali, kamar duk tutuwa inda aka yi zaɓe wanda ake tsammanin ba na gaskiya ba ne, su yi ce sun yi demi, su yi marabus, in suka yi marabus sai a kai a yi zaɓen sabon zaɓe. Kaga don ga sai dawo sai doki.
Haka kuma a kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus a Nigeria, kwamitin kota kwana da shugaban kasa ya naɗa ya ce nan da ba daɗewa ba za a fara gwajin magungunan coronavirus a cikin jihohi 13 na ƙasar.
So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial, and the necessary regulatory approvals from NAFDAC and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Sannan kuma za ku ji cewa batun yin awon gaba da waɗanda ake tuhuma da laifi a yanzu zaman kotu ko a lokacin da suke barin kotu ba sabon abu ba ne, sai dai lamarin ya daɗa yin kamari.
Ka yi wani abu da zai zama da cewa a matsayinka na lauya ka ci mutuncin kotu, ka ci mutuncin mai shari'a, to nan lauya kusan za a ce shi ma ya yi laifi a wannan gaba. Saboda haka shi ya sa dole ya zama da cewa an samu fahimta an yi tsakanin
zama. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo. Amma duk kafin nan sai a jira zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan Lahadi, Director General na Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaɗo ta Kasar Koriya ta Kudu ya ce muna gab da fadawa cikin mummunar annoba a fadin kasar. Jung Yong-kyung ya ce sabbin masu kamuwa da cutar COVID-19 na ta karuwa a dukkanin larduna 17 na fadin kasar. Adadin sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 wajen 197 da aka bada rahoton su jiya Asabar shine adadi mafi yawa da aka taba gani a kasar tun daga watan Maris. Jiya Asabar, ministan lafiyar kasar Park Yong-ho ya ce sabbin matakan takaita harkoki da suka fara aiki yau Lahadi sun biyo bayan shafe kwanaki 9 ana ta ganin karuwar yawan masu kamuwa da cutar ta corona a kasar. Mutane a kalla 17 ne suka halaka a wasu harhara uku a fadin kasar Colombia a yankunan da wasu miyagu da kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da kuma yan rusasshiyar kungiyar nan ta tarika noke ta fak ke takaddama akan iko da su. Jami'ai da kuma kafafen yada labaran kasar jiya Asabar sun ce har-haren sun akune a cikin sa'o'i 24 a larduna 3 na kasar. Shugaban kasar Colombia Ivan Duque ya yi Allah wadai da tashi-tashin hankulan, yana mai cewa akasari matasa ne abin ya fi rutsawa da su. Har-haren da aka kai a lardunan Caucau da Narino sun yi sanadin mutuwar mutane 6-6 a kowanne, sannan harin da aka kai a lardin Arauca ya halaka mutane 5. Masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Portland na jihar Oregon ta yammacin Amurka a rana ta 87 a jere jiya Asabar. Bangarorin masu ra'ayin gabade-gabade da na masu ra'ayin riƙau sun fafata ba tare da 'yan sandan da ke kallonsu sun shiga tsakani ba. Kafar labarai ta Associated Press ta ce hukumomin tarayya sun kori masu zanga-zangar daga harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya. Kafafen yaɗa labarai sun ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara. Wasunsu ɗauke da abubuwan sa hawaye da garkuwa, wasunsu ma sun yi ta jefe-jefen duwatsu da wasu abubuwa sannan sun yi ta fada nan da can. Portland ya kasance fagen zanga-zanga tun bayan rasuwar George Floyd, wani bakar fatan da ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya danne mar wuya na tsawon kusan minti 9 har ya mutu.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun gargadin kungiyar ECOWAS da ta janye kudurinta na aika sojoji zuwa kasar Mali da nufin sake mayar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan harkar mulki bayan da sojojin kasar suka kifar da shi a farkon makon nan. A wata hira da Salaman Muni Barma a Yamai yayi da wani masanin doka Sama'il Idi Dan Buzu, ya bayyana cewa ɗaukar wannan mataki tamkar hura wuta ne a rikicin da yake cinyewa a kasar a gefe guda ke fama da kungiyoyin ta'addanci.
Demokrasiyoyi na Afrika suna da ciwurutoci da yawa. Ciwurutocin nan ba Mali kadai sun kashe, sun sadi sauran kasashe na Afrika. Waɗansu cutarsu shine zaɓe gurɓatacce, waɗansu cutarsu rishin aiki da constitution, waɗansu cutarsu na ƙara mandaki na bani barin iko, waɗansu cutarsu rishin adalci kiri-kiri. Don kowace kasa in ka lura tana da nata tarihi kuma tana da nata matsaloli. Ita sai da yawo wato kamar kungiya ce wadda daidai da lokaci take tahiya. Ina aka lura da shi Mali an ka gani, inda aka yi murdiya an ka amshi iko ga hannun wanda an ka zaba, kenan ga yanzu matsalar yanzu ta yau ita ce ta Mali. Ta gobe sai a jiran gobe, ta banda gobe sai a jiran banda gobe, shine da Cote d'Ivoire da sauran kasashe.
Me yasa ba za a yi rigakafi ba sai abu ya faru, sai abu ya afku, sannan a zo ana kokarin neman hanyoyi?
Allah ya maka albarka. Rigakafi barakin iyaka rigakafi, sai dai yawo ta yi nata rigakafi ga kamance an aika abin da ake ce ma mediator. Wannan cikin rigakafi ne suka kai a lokacin da sun ka tanna abin da sun ka gaya ma ƴan ƙasa, don ka ƴan mugu mai yarda ba da su masu iko, suka ce to ku yi hattara, wagga tabi'a ba za ta kawo muku alheri ba, ku taisa sannu ku zauna a sasanta. A cikin sasanta sun kwatanta musu da halin su. Kamar for example sun kace tun da zabe ya kawo wanga tashin hankali, kamar dubututuwa inda aka yi zabe wanda ake tsammani ba na gaskiya bane, su yi ce sun yi demi, su yi marabus, in suka yi marabus sai a kai zaben sabon zabe, kaga don ga sai dawo tayi doshi. Sun kace wajen gubernaman kuma ai gubernaman na hadin gwiwa shine ake cewa gubernaman din yana suna, sai dawo tayi don, amma suka yi batali gaba ɗaya ku jama'a na Mali sun kace wagga solution bu mu yarda da ita ba yau, ba za mu yarda da ita ba gobe. Abinda muka yarda da shi kuma muke bisa gare shi, kuma mun nace bisa gare shi, sai ime ka ya sabka bisa iko. To kaji abin da ya kawo wannan, amma ba dan ba ai prevention ba. Darasin da ya kamata mu rike shine jama'a, mutanen Afrika, jama'a mutanen da muka karbi demokradiya, mu yi hankali, wallahi jama'a ke da iko. Abinda duk za a yi a nemi a gyara ma jama'a da daransu, a nemi a yi zabe na Allah da Annabi. In aka yi zabe na Allah da Annabi, duk irin yanda al'umma take son tashi hankali ba zai tashi hankali, saboda an yi zabe na gaskiya, kuma an girka iko na gaskiya, dole a taida komai cikin al'amura da gaskiya.
Me ya ra'ayinka game da yunkuri ko kuma barazanar da ECOWAS ta yi na aikewa da sojojin zuwa kasar Mali?
Wannan shine ake cewa wato kara ma essence, kara ma wuta essence, inda an karga an kace soja amshi iko, kuma aka ce za a kawo wani soja amsa mashi iko, mi aka ce za a yi, shine ake cewa bala'i. Ni ta huskar da na ra'ayi na dan kasa, na dan Afrika, wato ba ni cikin irin wannan kai hito ni hito, ba taba zama alheri ba ga al'umma, ba taba zama alheri ba ga tayyar kasashe, ba taba zama alheri kuma ga tayyar ma demokrasiya ba.
Ta wace hanya za a warware wannan kikkiga ta kasar Mali?
Daga inda an karga an kace an roshe assembly, an roshe gubernama, shugaban kasan yayi da mission ne, mi kake so barma, mi kake so bayan wannan, bayan a ce to wanda suka yi wanga abubuwa kenan su yi maza-maza, su shirya zaben Allah da Annabi, a mika mu waɗanda kuma waɗanga al'umma sun ka zaba, a mika musu iko a gani yanda Allah za shi zuwa gaba, saboda kan mu mance waɗanga kasashe namu na Afrika sirtu na Sahel muna cikin babban bala'i, shine bala'i na rashin kwanciyar hankali, na rashin lahiyar kasashen mu kenan. Yau wagga ita rashin lahiya ita kadai muka rike ta ishe mu, kan mu nemi tashin hankali na huskar zabe.
To madalla, a gaida Salaman Muni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
Bayan da aka dauko shi daga birnin Oms na Siberia zuwa kasar Jamus jiya Asabar, an shiga jinyar mai sukar gwamnatin Rasha din nan Alexei Navalny a shahararren asibitin nan na Charit da ke birnin Berlin, saboda gubar da ake kyautata zaton an zuba mar. wannan madugun adawar kasar Rasha din dai a sume yake kuma yana numfashi ne da taimakon na'ura. Hukumar asibitin na Charity ta faɗi a wata yar takaitacciyar takardar bayani cewa ta karbi Navalny kuma ta shiga abin da ta kira mutukar bincike a likitance. Hukumar asibitin dai bata yi cikakken bayanin halin da Navalny ke ciki ba. To amma Jacob Zilji wanda ya kafa kungiyar Cinema for Peace wadda ta taimaka wajen daukar Navalny zuwa kasar Jamus a wani jirgin chata na daukar marar lafiya ya ce halin da Navalny ke ciki dai ba yabo ba fallasa. Sojojin gamayyar kasa da kasa da Amurka ke jagoranta sun janye daga sansanin taji na kasar Iraki a yau dinnan Lahadi sannan suka mika shi ga jami'an tsaron Irakin a cewar kafar labarai ta Reuters da majiyoyin sojojin na gamayya. Sansanin mai nisan kilomita 20 arewa da birnin Bagadaza ya kasance turmin tsakar gida shalugudan rokokin mayaka masu samun goyon bayan Iran waɗanda ke auna sojojin gamayya yan watannin baya-bayan nan. Janyewar sojojin gamayyar wani bangare ne na wani shirin da gwamnatin Iraki ta jagoranci a cewar gamayyar a wata takardar bayani ta kara da cewa sansanin taji ya dau sojojin gamayya wajen 2000 waɗanda akasarin su sun tafi a wannan bazarar sama. Wannan janyewar dai yana zuwa ne yan kwanaki bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada aniyarsa ta janye ragowar sojojin Amurka da har yanzu ke kasar. Da Amurka ta girke sojojinta wajen 2000 a kasar ta Iraki. A ƙarshe mutane akalla 4 sun mutu sannan 11 sun bace bayan da ruwa kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya a gabar tekun Bahar Aswad a kasar Turkiya a cewar ministan cikin gida Suleiman Selo a yau dinnan Lahadi. Cikin waɗanda suka mutu din har da wani ɗan sandan da ruwa ya ja shi cikin motarsa. Minista Selo wanda ya kai ziyara garin Dareli dake lardin Gerusun ya ce an ceto mutane 127. Selo ya ce an rufe hanyoyin zuwa ƙauyuka wajen 118. Kotunan talabijin sun nuna yadda ruwa ya takwasar motoci da baragwaje a babbar hanyar Dareli tsibiri mai tsawon kilomita 20.
Ibrahim Almasi Garba da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus a Nigeria, kwamitin kota kwana da shugaban kasa ya nada ya ce nan da ba dadewa ba za a fara gwajin magungunan coronavirus a cikin jihohi 13 na kasar. Waɗannan magunguna su ne remdesivir da interferon beta da kuma antacol monoclonal waɗanda cibiyoyin kulawa da harkar lafiya irin su hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da waɗanda ya ke cikin gidan Nigeria na NAFDAC da NIPRID da kuma kungiyar likitoci suka riga suka amince da su. Wakiliyar mu Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Jagoran kwamitin kota kwana Dr. Sani Aliyu ne ya bayyana haka a lokacin da yake danawa da manema labarai a Abuja.
So far 22 sites from 13 states have been registered for the trial and the necessary regulatory approvals from NAFDA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Anan Dr. Sani Aliyu ne yake cewa an riga an amince da rukunin yanar gizo 22 dake yankuna 13 na kasar don gudanar da aikin. Sani Aliyu ya ce Najeriya ta riga ta yi rajista da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya wajen amfani da wasu magunguna launin iri uku tare da amincewa da ka'idojin hukumar kula da abinci da magunguna NAFDAC da cibiyar kula da cututtuka NCDC da kuma cibiyar nazarin likitoci na Najeriya. To sai dai a lokacin da yake nazari akan batun, wani likita mai zaman kansa Dr. Abu Yazid ya yi tsokaci.
A gaskiya al'amari mutanen Najeriya yanzu ba su da cikakken yadda tsakaninsu da gwamnati. Saboda don gwamnatin nan tana so ta tsara sai ta yi amfani da dabaru wacce da har da kuɗi ma saboda mutanen Najeriya suna ganin cewa wannan task force wato kungiya da shugaban kasa ya nada game da COVID-19 kudi suke samu saboda haka ne idan kudi suke samu kin ga cewa lallai ne su ma mutanen idan aka ba su kudi to za su yadda su yi amma idan aka samu matsala wata kila ba za su yadda su yi ba
amma da kwararre a fannin sarrafa magunguna Muhammad Ahmed alkali dan ruwatan jama'a de yana ganin an yi abin yabo
wannan yunkuri da gwamnatin tarayya a gargashin fitina ban COVID-19 na gwajin magungunan warakar wannan cuta da ta addabi dukkan al'ummomin duniya baki daya ba karamin cigaba bane wajen ganin an dakile wannan annoba kamata yayi a yaba gwamnatin babu hari bisa ga wannan yunkuri duk da dai akwai korafe kala kala da wannan task force ke aiwatar da al'amuranta amma Baturo ya ce beta laddan na ba so kamata a fara domin dai a samu a cimma nasara domin an kai wani matsayi na wanda mutane sun kai 50,000 suka yi testing positive wannan cuta
duk da cewa kwamitin bai bayyana sunayen jihohi 13 da za a fara gwajin da su ba amma an riga an yi abin da ya dace na tabbatar da sahihancin magungunan da kuma hanyar aiwatar da su Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Madina Dauda batun yin awun gaba da waɗanda ake tuhuma da laifi a yayin zaman kotu ko a lokacin da suke warin kotu ba sabon abu bane sai dai lamarin ya dade yin kamari ne a sabon halin da jami'an tsaro ko kuma hukumomi ke amfani da shi na kama lauyoyi a yayin da suke tsaka da aiki lamarin da ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin 'yan Najeriya wakiliyar mu Halima Abdulrauf na dauke da cikakken rahoton an shiga rudani a yayin zama da kwamitin da shugaba Buhari ya kafa domin gudanar da binciken aikata ba daidai ba akan tsohon mukaddashin shugaban hukumar EFCC mai yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa Ibrahim Magu a ranar Laraba sakamakon yadda jami'an hukumar EFCC suka yi awun gaba da lauyoyi biyu da suka hada da Fatima Hassan da Victor Giwa daga farar gwamnatin Najeriya da ake gudanar da binciken da tsohon alkali Ayo Salani mai ritaya ke jagoranta lamarin dai na da nasaba da karar da wani mataimaki na musamman ga Profesa Yemi Osinbajo wato Donald Okoma ya shigar yana zargin Ibrahim Magu da yunkurin karbar rashawa na naira miliyan 75 ta hannun lawyer Victor Giwa wanda yace tsohon lawyer sa ne ana zargin Donald Okoma ya bada shaidar ne cikin sauti domin a yi amfani da shi a binciken da ake yi wa Magu a gaban kwamitin da shugaba Buhari ya kafa ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar akan kama lauyoyi a lokacin da suke tsaka da gudanar da aikin su ga barista Munir Barau da cikakken bayani
dole ya zamana cewa lauya zai ji wuri kuma ya sanar da komiti ko kotu cewa wakili wani ya zo domin magana akan wani a wannan gaba ya je ne domin ya yi aikin sa yanda kundin tsarin mulki ya ba shi dama amma idan ya zamana cewa kuma an yi cancan baki an yi warwaje misali akwai abin da muke kiran shi kaman contempt wato kai wani abu da zai zamana cewa a matsayin ka na lauya ka ci mutuncin kotu ka ci mutuncin shari'a to nan lauya kusan za a ce shi ma yayi laifi a wannan gaba saboda haka shi yasa dole ya zamana cewa an samu fahimta an yi takatsantsan domin duk bayanin da ake a gaya ya dai za a yi ya zamana cewa an samu shari'a ingantacciya shi wanda ake zargi ya samu ya kare shi wanda suke zargi su ma ka hujjojin su ya zamana cewa an samu adalci a gefe biyun gaba daya
a nasa bangare tsohon dan majalisa kuma lauya barista Ibrahim Ballo Rigacikun yayi nasa bayani akan batun kama lauyoyin biyu
mace Najeriya sashen 108 shine kawo sulke kuma wannan sashi ya kawo mutane dubi ne kawai a jihohi 36 sai kuma Abuja shugaban kasa da mataimakin shi ainihin masu wa'azi amma kowa za a iya kama shi amma kuma dokar sai ta soto akan cewa dan majalisa in suna cikin majalisa suna aiki ba za a kama su ba alƙalai suna aiki su kotu ba za a kama su sun gwan gwan wurin ai in ya fi haramun haraba kotu za a kama shi
Farfesa Shehu Zuru ya bayyana cewa idan aka samu irin wannan sabani akwai matakan da ya kamata a dauka
doka ta yi tanadi idan an samu irin wannan sabani dan har akwai buƙatar daukan irin wannan mataki din da ya kamata a ce kotu ne ta bada wannan umarni
a ranar da aka yi zaman lawyer Victor Giwa da ya kalubalanci kwamitin da ke gudanar da binciken a kan su bayyana inda sautin da aka nika musu a matsayin shaida ya nuna cewa an ba shi can hanci inda yake a lokacin da yake wa mataimakin Farfesa Osinbajo aiki a matsayin lawyer ne aka rufe asusun bankin sa akan wata kwangila an dai bada belin lauyoyin biyu a ranar Alhamis bayan cika sharaɗin kawo ma'aikacin gwamnati da ke mataki na 12 a matsayin mai tsaya musu game da wannan batu duk kokarin ji ta bakin hukumar EFCC ya ci tura Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Halima Abdulrauf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa yanar gizo Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya. Tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar Turai har zuwa kasashen mu na Afrika. A yau zamu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar. Ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashi yake. Mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labarin bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkiri karyayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha kasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar don ya yi mana ƙarin bayani kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labarin gaskiya da suka danganci cutar coronavirus. Da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yaɗa labaran ƙarya.
Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su yi amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi. Musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya. To ala ayyi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai ba kawai duk wanda ya dauko labari ya saka kawai su yadda ko su yi kofi su je su riga yadawa a WhatsApp ko Facebook da sauransu. Yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike a kan shi wannan wanda ya saka wannan labarin. Misali yanzu idan aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana a kan abu sai mutum ya danna kan shi wato ainihin sunan da aka rubuta a kan wannan hannun da sai tabbatar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Na ka ce gwamnan Lagos ne haka, na ka ce gwamnan Kano ne haka, to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane. Misali yanzu a Najeriya akwai ita cibiyar taki ne irin waɗannan annoba an ta taso wato National Center for Disease Control kenan, suna da shafukansu duka a dandalin sada zumunta. Za ki samu duk inda sunansu yake akwai ɗan wani bulu ɗan wani ɗan dugon bulu a gaban sunansu wanda shi ne ke tabbatar da cewa wannan shafin an tantance shi shi ne shafin su na gaskiya. Haka shi ma shafin ministan lafiya na ƙasa baki ɗaya shi ma an tabbatar da an sa masa wannan blue tick din a shafin Twitter haka misali, wanda yake tabbatar da ciki ƙara tabbatar da cewa lallai wannan shafin da yake Twitter ko yake Facebook mallakin minista ne. Baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa wanda in ta fitar a Najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda 4-5 su suka fi ba da bayani a kan yadda abubuwa suke tafiya. Na farko akwai Nigeria Center for Disease Control kamar yadda na faɗa kina ba su ne NCDC, then akwai ita Ministry of Health ma'aikatar lafiya kenan ta Nigeria ita ma tana ba da bayani akai-akai, sannan akwai Federal Ministry of Information and Culture ita ma tana ba da bayani akai-akai. Duk wanda suka ga ya yaɗa wani abu game da wannan cutar su duba su tabbatar da ingancinsa. Akwai wanda suka fara yaɗawa cewa an samu ɓarnar cutar a nan Afo da ke Abuja har aka ɗauki shi logo ita Nigerian Center for Disease Control aka rubuta ta aka ɗanye ɗan sadabar don a nuna cewa kamar abin da official ne ba na da gwamnati ta yaɗa bayan ba ruwan gwamnati. wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ci yadawa so kin ga kenan anan akwai bukatar su al'ummar Najeriya da ma duniya baki daya tai makawa gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar daina yada labarai wanda suke na bogi ba dan komai bashi ne kada ya zama ana yaki da cuta kuma a hannun guda ana kara tayewa da mutane hankali so wannan ina ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba.
To masu sauraro da fatan an amfana da bayaninsa kuma da fatan za mu kiyaye kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yadawa cikin kwanakin nan yana da kyau a rike wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer a ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handle din hukumar lafiya ta duniya wato WHO kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar. To Allah ya ba mu lafiya. Sunana Madina Dahiru Mishani daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina Mishani yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Yau din nan Lahadi, Director General na Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaɗo ta Ƙasar Koriya ta Kudu, ya ce muna gab da fadawa cikin mummunar annoba a fadin ƙasar. Jun Yongkyong ya ce sabbin masu kamuwa da cutar COVID-19 na ta ƙaruwa a dukkanin larduna 17 na fadin ƙasar. Adadin sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 wajen 197 da aka bada rahoton su jiya Asabar, shine adadi mafi yawa da aka taba gani a ƙasar tun daga watan Maris. Mutane akalla 17 ne suka halaka a wasu harhara uku a fadin kasar Colombia a yankunan da wasu miyagu da kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da kuma yan rusasshiyar kungiyar nan ta Sarika Noke ta Fak ke takaddama akan iko da su. Jami'ai da kuma kafafen yada labaran kasar jiya Asabar sun ce harharan sun akune a cikin sa'o'i 24 a larduna uku na kasar. Shugaban kasar Colombia Ivan Duque yayi Allah wadai da tashi-tashin hankula. Yana mai cewa akasari matasa ne abin ya furtsawa da su. Masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Portland na jihar Oregon ta yammacin Amurka a rana ta 87 a jere jiya Asabar. Bangarorin masu ra'ayin gabadai-gabadai da na masu ra'ayin riƙau sun fafata ba tare da 'yan sandan da ke kallon su sun shiga tsakani ba. Kafar labarai ta Associated Press ta ce hukumomin tarayya sun kori masu zanga-zangar daga harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya. Kafafen yada labarai sun ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara, wasunsu ɗauke da abubuwan sa hawaye da garkuwa, wasunsu ma sun yi ta jefe-jefen duwatsu da wasu abubuwa sannan sun yi ta fada nan da can.
Sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin ya zama da kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim Almasi Garba da ya tsaya da gabatarwa sai Leon Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu.